إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muftari Anda Aliyu dake unguwar DRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar khalifa na uku Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi wannan majalisi shine majalisi na 15 a wannan yammaci na Alhamis 24 ga watan Jumadal Akhira hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda take daidai da 26 ga watan 12 na shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun ci gaba da karanto hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka kunshi bayani kan falalar Sayyidina Uthman Allah ya da shi tare da waninsa ma'ana hadisan ba su kefe shi shi kadai ba sun ambaci falalarsa kamar yadda suka ambaci falalar wasu sashe cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi to hadisin da muke kan karanta shi ba mu kai ga gaci ba lokaci ya kure mana hadisi ne da aka samo daga ummuna Aisha Allah ya jada ita daya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda take bada labari cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a ɗakinta yana kwance akan shimfidi ya alhali ya lulluba da mayafi wanda nata ne ita Aisha din Allah ya jada ita to yana cikin wannan yanayi sai sayyidina Abubakar Allah ya jada shi ya nemi a bashi izini ya shigo saboda wata bukata tasa da yake tafe da ita yana so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya masa izini ya shigo ya gabatar da abin da yake tafe da shi ya kare ya tafi abin sa bayan wani kankanin lokaci kuma sai sayyidina Umar shi ma yazo yana nema a masa izini yana son shigowa gurin manzon Allah shi ma da tasa bukata manzon Allah a wannan yanayi da yake ciki yana kwance kan shimfidin sa ya lulluba da mayafi wanda na ummuna Aisha ne ko kuma ya sanya wani mayafi a jikin sa wanda na ummuna Aisha ne ya ba da izini a ce wa sayyidina Umar ya shigo shi ma ya shigo ya yi da bukatar sa ya tafi abin sa to bayan kankanin lokaci kuma sai ga sayyidina Uthman ya zo yana nema shi ma a masa izini yana so ya gana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi gabanin manzon Allah ya masa izini ya shigo sai da manzon Allah ya miƙe ya zauna wannan mayafi da ya daura a jikinsa ya canja tunda wanda yake jikinsa da na matar sa sai ya dauki nasa sai ya saka yace ita ma ta kimtsa ta gyara ta shirya bayan ta shirya shi ma ya shirya ya zauna sosai ya gyara sai yace a ce sayyidina Uthman ya shigo sayyidina Uthman Allah ya dade shi ya shigo ya kare abin da ke tafa da shi ya fita ya tafi abin sa to wannan gabar anan muka tsaya a majalisin da ya gabata to bayan sayyidina Uthman ya tafi ummuna Aisha abun sai ba ta mamaki sai take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take ce masa ya rasulullah mali lam araka fazi'ta li abi bakr wa umar radiyallahu anhuma kama fazi'ta li uthman tace ya manzon Allah me yasa banga ka shirya ka gyara lokacin da sayyidina Abubakar da Umar suke neman izini ba sai da sayyidina Uthman yazo yake neman izini ka shirya ka gyara sannan ka bashi izini ya shigo abun ya bata mamaki qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya amsa mata da cewar inna Uthmana rajulun hayyun manzo Allah ya ce lallai fa Usman da kika gani mutum ne mai tsananin kunya mutum ne wanda yake da matsanancin kunya yace wa inni khashitu in adintu lahu ala tilka alhal alla yablugha ilayya fi hadatihi yace na ji tsoron kar a yanda nake in har na masa izini ya shigo kunya ta hana shi bukatar sa da yake tafi da ita isar da ita in ya ganni a kwance a wannan yanayi kuma na daura mayafinki watakil kunya ta hana shi abin da yake tafi da shi ya ida to amma shi yasa naga cancantar ishiriya ijara ke ma ki shirya ki gyara ta yadda in yazo ba zai ji nauyi ba abin da yake tafi da shi zai iya ya aiwatar da shi cikin nutsuwar sa sannan ya juya ta amma matakar yazo ya ga mu a haka kunya za ta hana shi ya duya ya tafi ba tare da ya ida abin da yake tattare da shi ba to wannan hadisi ɗan uwa Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad din sa hadisi ne wanda yake ingantacce babban abin da zamu dauka karkashin hadisin yana nuna mana falalar sayyidina Uthman ta yadda manzon Allah ya masa sheda da kunya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yake cewa alhaya'u khairun kulluhu kunya da ka ganta dukkanta alkhairi to in kunya dukkanta alkhairi ne kenan sayyidina Uthman yana tattare da alkhairi inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa sheda ta kunya yace inna Uthmana rajulun hayyun yace lallai Uthman mutum ne mai tsananin kunya kaga wannan sheda ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sayyidina Uthman ta kunya kunyar ma ba kadan ba kunya wacce take mai tarinawa to wannan ko shakka babu ya fito mana da falalar wannan sahabi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sayyidina Uthman abu na biyu da muka dauka daga wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu cewar a karantarwar addinin musulunci an shar'antawa duk wani wanda yaje yana so ya gana da wani a cikin gidansa ba yana zuwa zai kutsa kai ya shiga ba sai ya nemi an masa iso ko da kuwa cikin gidan akwai ƴan uwansa ko danginsa domin in mun kula sayyidina Abubakar ai gidan manzon Allah akwai ƴarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana auren ƴar sayyidina Abubakar amma wannan bai sa sayyidina Abubakar da yazo kansa sai ya shige cewar jin cewar gidan ƴarsa ne ai ƴarsa tana aure a gidan sai da ya nemi izini me yasa saboda ai ba ƴarsa kadai bace a gidan akwai wasu mata bayan ita. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda a gidansa yake zai sake yanda yake so. To kaga bai kamata a ce ya je ya ganshi a wani yanayi ba. To wannan yasa ya ga ya kamata ya nemi izini. Wannan dalili ne dake nuna cewa idan ka je shiga gidan kowane ne sai ka nemi izini koda kuwa kana da dangantaka da shi, koda yana auren danginka ne ko kuma wacce take makusanciyarka. Abu na uku da wannan hadisi yake karantar da mu, hadisin yana karantar da mu falalar girmama mutane waɗanda suke masu karamci cikin mutane, kamar mutanen kirki, kamar masu karantar da al'umma, malamai kenan. Idan mun kula a hadisin nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama sayyidina Uthman. Dube da cewa sayyidina Uthman yana cikin jerin mutane wanda suka siffanta da ɗabi'a wacce take abar yabo abar jinjina, ita ce kunya. Wannan ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama shi. To kamar faɗaitar da mu hadisin yake wajen girmama duk wani wanda ya siffanta da kyakkyawar ɗabi'a. To kusan wannan shine ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da sayyidina Uthman da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kenan makonni da muka shafe kusan 5-6 duka muna karatu ne ƙarƙashin yadda sayyidina Uthman ya mu'amalanci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu na farko da muka fara dubawa, mun duba yadda sayyidina Uthman ya fita dukkan yaƙuƙuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ba tare da yayi fashi ba. Fashin da yayi kwaya ɗaya na yakin Badar, in ba a mance ba, mun bayyana dalilin da yasa yayi fashin, shi ma ba a san ransa bane, ƙarƙashin umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dube da cewar matar shi sayyidina Uthman, ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ruqayya, tana fama da matsanancin jinya. Manzon Allah ya umurni wa sayyidina Uthman akan ya zauna ya ci gaba da kula da matarsa, shi an ɗauke masa zuwa yaƙi. Shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga yaƙin Badar, ya zamanto da aka zo raba ganima, Uthman yana cikin waɗanda aka bawa ganima. Kaga wannan yake nuna duk yaƙuƙuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita, sayyidina Uthman ya fita tare da shi. Sannan abu na biyu da muka karanta dangane da yadda sayyidina Uthman ya mu'amalanci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kasance mutum ne mai lazumtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya rabuwa da manzon Allah, sawa'un manzon Allah yana gari ko kuma ya fita tafiya yana tare da shi. Duk inda kaga manzon Allah ya fita zai tafiya, to Uthman na tare da shi. Idan yana zaune cikin Madina, to Uthman yana tare da shi. Kenan duk tafiye-tafiyen da manzon Allah ya yi bai yi ba face sayyidina Uthman yana tare da shi, kamar yadda ya lazumce shi a zamansa na cikin garin Madina. Abu na uku da muka duba dangane da yadda sayyidina Uthman ya mu'amalanci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mutum ne wanda yake da matsayi, yake da kima a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi da muka karanta na ƙarshe ya fito mana da matsayin sayyidina Uthman a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ne yadda manzon Allah kansa yake jin kunyar sayyidina Uthman. Sannan kuma in ba a mance ba, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita fathu Makka, kamar yadda muka karanta a baya, akwai wadda sayyidina Uthman ya nema wa alfarma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda da manzon Allah a sansa a kashe wannan mutumi, amma saboda kima da sayyidina Uthman yake da ita a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya masa afuwa, ba a kashe shi ba, shine Abdullahi ibn Abi Sarh, aka masa afuwa ya zo kuma ya shiga musulunci, kuma musuluncinsa yayi kyau. Wannan duka zai fito mana da matsayi da kima da daraja da sayyidina Uthman yake da su a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan abu na hudu wanda shi ma mun karanta shi, mun fahimci yadda sayyidina Uthman ya sadaukar da maƙudan dukiya wadda take mai tarin yawa, dukiya wacce take maras iyaka, ya sadaukar da ita, ya ciyar da ita fi sabilillahi a fagage daban-daban, musamman lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo fita yakin Tabuka. Yaki ne wanda yake da matukar nisa, kamar yadda muka karanta, gurin da za a je yakin akwai rata kwarai da gaske tsakaninsa da garin Madina. Sa'annan kuma abu na biyu, guzuri da za a rike wanda za a tafi wannan yaki da shi, da kuma makamai da za a yi amfani da su a fili na yaki din, da dawakai da za a hau. Wannan ana da buƙatuwa zuwa ga gudunmawarsu, dube da cewar wannan adadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da shi wannan yaki, tunda yake a rayuwarsa a baya bai taba fita da adadi mai yawansa ba. Wannan ya nuna kenan wannan fita na manzon Allah na da buƙatuwa zuwa ga a agaza ma wannan fita din da dukiya. To Usman, Allah yarda da shi, bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya agaza, ya taimaka taimako na gani na fada da dukiya, kai ka ce baya son wannan dukiyar. Wannan ta kai ga har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wata kyakkyawar shaida ga sayyidina Uthman, cewa daga yau duk abin da ya aikata ba zai cutar da shi a addininsa ba, kuma Allah madaukakin sarki ba zai kama shi da laifi ba, saboda ya yi nagartar da har kiyama ta tsaya ya samu matsayi na musamman a gurin Ubangiji, da zai hana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa hukuma ko kuma ya yi fushi da shi. Sannan kuma a wannan gabar mun karanta cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya dawo garin Madina, akwai wata rijiya wacce ruwanta yafi na kowace rijiya daɗi, tilo ƙwaya ɗaya cikin garin Madina, amma kuma ba kowa ne ke iya samun damar sha daga wannan rijiyar ba, sai wanda yake da kuɗi, domin ana saida ruwa guga ɗaya na wannan rijiya dirhami ɗaya. Shi kuma kaga wanda ba shi da dirhami ɗaya, haka nan da yana ji yana gani zai haƙura da wannan ruwa, kuma ruwa ne wanda ya fi kowane ruwa daɗi a cikin garin Madina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema cikin sahabbansa wa zai sayi wannan rijiya, a musanya masa da rijiya a cikin gidan aljanna. Sayyidina Uthman ya cire maƙudan kuɗaɗe ya sayi wannan rijiya, sadaukar da ita fi sabilillah. Sannan kuma mun gani cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da sahabbansa lokacin da aka yi ta shiga musulunci, aka yawaita masallacinsa da ya gina ya zama ya kasa, baya daukan adadi mai yawa. Manzon Allah ya kwadaitar a samu wanda suke da wadata su sayi filayen da ke jikin masallacin Annabi din, domin a fadada masallaci din. Sayyidina Uthman ya cire dukiya wacce take mai tarin yawa, ya sayi waɗannan filaye, ya sadaukar da su fi sabilillahi, aka ƙara masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Abu na ƙarshe wanda a kansa muka ƙarƙare bayani shine mun duba wani sashe na hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kunshe da bayani kan falalar sayyidina Uthman wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan hadisai su ne wanda muka ƙare bayaninsu a wannan majalisi namu na yau. To yanzu gabar da za mu je gare ta ta kunshi bayani kan rayuwar sayyidina Uthman a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar. Wancan da muka ƙare bayanin ta yanzu ta kunshi bayani kan rayuwar sayyidina Uthman a zamanin da manzon Allah yake raye, gabanin rasuwar manzon Allah, lokacin da manzon Allah shine jagora na al'umma. To bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda muka sani, wanda ya mai gurbin sa shine sayyidina Abubakar, shi ya hau kan ragama na jagorantar al'umma musulmi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ma sayyidina Abubakar, idan ka duba shekarun da yayi duk da cewar ba su da yawa, shekaru ne guda biyu da 'yan watanni. To amma akwai rawa da sayyidina Uthman ya taka wacce ba ɗaya ba ba biyu ba a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar Allah ya da su gaba ta. To anan mawallafin wannan littafi ya kulla babi cewa dhunnurain fi ahdi siddiq. Dhunnurain kamar yadda muka sani lakabi ne na Sayyidina Uthman. Wato wannan babi zai mana magana akan Sayyidina Uthman a zamanin Sayyidina Abubakar. Wanne irin gudunmawa ya bayar, sannan wanne irin rawa ya taka wajen gudunmawa ma wannan daula ta musulunci a zamanin Sayyidina Abubakar Allah ya dade shi. Gaba ta farko yace min ahli shura fi masail ad-dawlati al-ulya. Sayyidina Uthman yana cikin masu ba da shawara, advisors kenan. Advisors a mas'aloli daban-daban da suka shafi wannan daula ta musulunci, wadda ci gaba ne wa al'umma musulmi, ci gaba ne wa daular musulunci. Sayyidina Uthman yana cikin na gaba-gaba da Sayyidina Abubakar kan shawarta a mas'aloli iri-iri daban-daban, kuma sautari da dama Sayyidina Uthman yana ba da shawari. Sayyidina Abubakar a lokacin da yake khalifa ya karbi wannan shawari yayi aiki da shi, kuma in yayi aiki da shi wannan shawarin ya haifar da da mai ido a ci gagarumar nasara. Yace kana Uthman radiyallahu anhu min as-sahabati wa ahli ash-shura. Sayyidina Uthman ya kasance daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma cikin waɗanda suke masu ba da shawari wa Sayyidina Abubakar a lokacin khalifancinsa, advisors kenan. Alladhina yu'khadhu ra'yuhum fi ummahatil masail fi khilafati Abi Bakr. Waɗanda shi ya kasance cikin waɗanda ake karɓan shawarwarinsu, a karɓi ra'ayoyinsu a manya-manyan al'amura da suka shafi al'umma, a manya-manyan al'amura da suka shafi daula a zamanin khalifancin Sayyidina Abubakar. Fa huwa thaniyatnaini fil hadwati inda siddiq. Shi na biyu ne cikin mutane guda biyu waɗanda suke da babban rabo, suke da kima, suke da daraja a gurin Sayyidina Abubakar. Kenan su biyu ne wanda a cikin sahabbai baya su. Na farkon su Umar, na biyun su Sayyidina Uthman. Shi yasa yace thaniyatnaini, na biyun mutane guda biyu. Wane ne na farkon? Sayyidina Umar. Wane ne na biyun? Sayyidina Uthman. Waɗannan mutane guda biyu suna da muhimmanci ƙwarai da gaske a lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar. Galibi mas'aloli da dama, ko da ya ji ra'ayoyin sauran mutane, dole sai ya ji ra'ayoyinsu, ya ji su me suke hange, me suke fahimta, wani tsokaci za su yi a kai. Ya ce wa kana Uthmanu aminul am. Kai ka ce Sayyidina Uthman ma sakatare ne na gaba ɗaya na Sayyidina Abubakar. Ma'ana galibin abubuwa shi yake rubutawa wa Sayyidina Abubakar wanda suka shafi daula, wanda suka shafi gudanarwa, wanda suka shafi zartarwa, Sayyidina Uthman shi ne mai rubutawa. Kamar shi ne ma kai ka ce shi ne ma sakataren Sayyidina Abubakar a lokacin da yake jagora. Sannan kuma har ila yau wa namusuhul a'zam. Sannan kuma kai ka ce shi ne abokin sirrinsa mafi girma, abokin sirrin Sayyidina Abubakar. Yakan yi sirri da Sayyidina Uthman sirrin da bai yi da wani cikin sahabbai ba. Kenan abubuwa da yawa yakan keɓe da Sayyidina Uthman su shawarwari na sirri. Yace wa kana ra'ayuhu muqaddaman 'inda siddiq. Sai ra'ayin Sayyidina Uthman ya zamanto abun gabatarwa a gurin Sayyidina Abubakar. Kenan galibi ta shawarwari da zai bijiro da su wa Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar baya watsi da su, yakan runguma, yakan karɓa, ya aiwatar da su. To anan yanzu zai kawo mana misalai guda uku na shawarwari da Sayyidina Uthman ya ba wa Sayyidina Abubakar, kuma Sayyidina Abubakar ya karɓi shawarin ya yi aiki da su a lokacin da yake khalifa.
yace fa ba'da an qada Abu Bakr ala harkati ridda arada an yaghzu ar-Rum, bayan sayyidina Abu Bakr ya gama da bayan sayyidina Abu Bakr Allah ya da shi ya gama da masu ridda. Mun san bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wanda suka yi ridda bangarori daban-daban, akwai wanda kwata-kwata ma sun bar addinin musulunci, garuruwa da yawa sun bar addinin musulunci. Sayyidina Abu Bakar bai bar su ba, sai da ya sa kafan wando ɗaya da su ya dawo da su kan turba. Sannan an ta ɗaya hannun kuma an samu adadi wanda su ma suka ce su ma annabawa ne, kamar yadda ake wa annabi wahayi su ma ana musu wahayi. To su ma dai Sayyidina Abu Bakar bai zuba ido ya kalle su ba, sai da ya sa kafar wando ɗaya da su ya kashe waɗanda suka yi taurin kai ya gama da su, waɗanda kuma suka karaya suka sare Allah ya musu taufiki suka dawo ƙarƙashin ɗa'a, suka sallama cewa babu wani manzo banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To sai zama Sayyidina Abu Bakar duk ya gama da wannan fitina ta masu ridda, sawa'un wanda suka ce su annabawa ne ko kuma wanda kwata-kwata ma sun bar addinin musulunci din. To bayan Sayyidina Abu Bakar ya kammala da wannan, sai yake da nufin ya je ya yaƙi Rumawa. Me yasa Sayyidina Abu Bakar zai je ya yaƙi Rumawa? Dalilai ne guda biyu. Dalili na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi, bai aiko shi gurin Larabawa kawai ba, ya aiko shi ne gurin mutanen duniya gaba ɗaya. Haka Allah ya bayyana cikin Alƙur'ani, wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira. Allah maɗaukacin sarki ce ba mu aiko ka ba face ga duk dokacin al'ummar duniya gaba ɗaya, mutan duniya gaba ɗaya. Kaga mutan duniya ai ba iya Larabawa bane kawai, akwai Larabawa, akwai Farisawa, akwai Rumawa, akwai Turawa, akwai Yarbawa, akwai Hausawa, akwai Kanuri, akwai Ibo, ga sunan da yawa, al'ummu iri-iri. To Allah maɗaukacin sarki ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama ga duk al'ummar duniya. Sannan manzon Allah ya bayyana cewar Allah maɗaukacin sarki idan ya tashi aiko manzo, cikin manzannin da suka gabace shi, kowane manzo ana aika shi gurin mutanensa a keɓe. Ya ce amma shi da Allah maɗaukacin sarki ya tashi aiko shi, sai aiko shi ga duk al'ummar duniya. To wannan dalili na farko kenan da ya sa Sayyidina Abu Bakar ya ga cancantar ya fita ya je ya yaɗa musuluncin nan a gurin al'ummun da su ba Larabawa ba ne. Saboda yanzu Larabawa an samu kansu, an yi galaba a kansu, galibi sun shiga musulunci. Wanda kuma ba su shiga musuluncin ba, sun zauna makaskanta ƙarƙashin daular musulunci, ba su da sai, ba su da ta cewa, sai abin da daula ta yi kuma suna ba da jizya. To kaga yanzu ɓangaren Larabawa, Jaziratul Arabiya an gama da ita. Musulunci ya samu buwaya, ya samu izza, ya samu sulta, ya samu mamaya. To yanzu tunda addinin ba iya na Larabawa ba ne, akwai buƙatuwar a fita a je a ci gaba da yaɗa addinin ga waɗanda ba Larabawa ba. To su wane ne suka fi kusa da Larabawa? Rumawa. To shine Sayyidina Abu Bakar ya ga cancantar a fita a je a yaɗa musuluncin nan ga Rumawa. Kuma ko shakka babu ya san cewar idan an fita yaɗa addinin musuluncin ga wannan al'umma, akwai ƙalubale mai girma. Wannan ya sa yi tunanin dole a yi shirin yaƙi. Saboda in an je an yaɗa musu sun ƙi karɓa, to sai a yaƙe su. Dama zaɓi ne guda uku, idan dakarun musulunci suka jira ƙasan kafirai. Zaɓin da za a ba su na farko su shiga musulunci, in sun shiga musulunci shikenan, sai a juya a tafi salin alin, babu wani abu da zai faru. Idan sun ƙi su shiga musulunci, za a je ga zaɓi na biyu, shi ne to shikenan ku yi zaman ku a cikin addinin. Ba za a tilasta muku dai dole sai kun shiga ba, amma akwai sharadi. Menene sharadin? Shine za ku zauna makaskanta ƙarƙashin ikon musulunci, ku ci gaba da addinin ku, musulunci bai hana ku ba, amma dai ba ku da ɗaukaka, saboda addinin Allah shine mai ɗaukaka. Wa kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya. Kalmar kafirai ita wannan makaskanciya ce shi yasa koda an bar kafiri ya ci gaba da addinin sa dole ne ya zauna makaskanci saboda kalmar sa makaskanciya ce kalmar Allah ta la ilaha illallah ita ce madaukaki to shi yasa in kafiri yake shiga musulunci ba za a tirsasa masa ba la ikraha fid din babu tilasti akan addini za a bar shi addinin sa amma da sharadi zai zauna yana makaskanci karkashin iko da isada buwaya na daular musulunci saboda innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin izza daukaka ta Allah ce ta manzon sa ce kuma ta mu'minai ce kenan wanda ba mu'mini ba ba shi da izza ko kana to za a sa masa wannan sharadi ya ci gaba da addinin sa amma yana zaune a makaskanci kuma yana bada tara wa daular musulunci gurgudun yadda shugaba na musulmai ya yanke masa in ma ko wata wata ko shekara shekara gurgudun yadda maslaha ta hukunta to wannan zabi na biyu idan sun kiyarda da shi sun kiyarda da zabi na farko shiga musulunci aka zo zabi na biyu su zauna makaskanta karkashin iko na daular musulunci suna bada tara in suka ki to anan sai ayi bismillah kawai a yace shi to wannan shine azamar da sayyidina abubakar yayi to lokacin da yayi wannan azama na tura dakarun musulunci zuwa yankin Rum to sai ga cancantar gabanin ya zartar da hukunci ya ji numfashin sahabbai menene shawarar shi yace faqama an-nasu yastashiruhum faqama fin-nasi yastashiru sai tsaya cikin mutane yana neman shawarar shi menene shawarar mu dangane da dakaru da nake so na tura na musulunci zuwa yankin Rum in ba amince ba a baya nayi bayani cewa dalilan da suka sa sayyidina Abubakar yayi tunanin tura dakarun musulunci yankin Rumawa dalilai biyu ne na ambaci dalili na farko shine dube da cewa wannan addini ba iya na Larabawa bane addini ne na al'ummar duniya gaba daya to yanzu tunda yankin Larabawa musulunci ya samu isa ya samu izza ya samu buwaya to akwai buƙatar a fita ga makwabta wanda su ba Laraba ba a yada musulunci wannan dalilin sa na farko kenan shi yasa yi tunanin tura dakaru na musulunci zuwa yankin Rumawa sai kuma dalili na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin ya koma ga Allah yayi musu isharar cewar musuluncin nan ya kamata su yada shi a yankin Rumawa isharori daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu gabanin ya koma ga Allah isharori har guda uku ishara ta farko lokacin da ya tura dakarun musulunci zuwa Mu'ta wanda dakarun nan suka tafi karkashin jagorancin sahabbai guda uku wanda duka suka yi shahada Zaid ibn Haritha da Abdullah ibn Rawaha da kuma Ja'far ibn Abi Talib waɗannan su ne komandoji na dakarun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Mu'ta Mu'ta kuma can yanki ne na Ruma to wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wa sahabbansa cewar idan musuluncin nan ya samu gurin zama a yankin Larabawa to ku fita ku yada shi a waje ku fara da Rumawa su ne suka fi kusa da wannan ishara ta farko ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara ta biyu fitan manzon Allah zuwa yakin Tabuka nan ma Rumawan aka je aka fiskanta kaga wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu cewar wannan addini na musulunci akwai buƙatar a fita a yada shi ga wanda ba Larabawa ba amma a fara da na kusa makwabta sai ishara ta uku lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dabda kwanciya jinya kuma ya fara jinya ya tura wasu dakarun su tafi yankin Rumawa karkashin jagorancin Usama dan Zaid waɗannan dakarun ba su yi nisa da Madina ba Allah ya dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi rata da Madina ba su tsakanin su da Madina bai fi kilomita Allah ya dauki rayuwar manzon Allah wannan yasa da suka ji labarin rasuwar manzon Allah sai suka yi sansani a can wani guri da ake kiransa Juruf wanda tsakanin sa da Madina bai wuce kilomita 2 ba saboda yanzu ba buƙatar su fita su tafi tunda manzon Allah ya rasu har sai an zo da jagoran da zai mai gurbin sa sai su ji shi menene ra'ayin sa shin su je ko su dawo to dannan isharori guda uku ya sa sayyidina Abubakar ya fahimci cewa annabi yana musu ishara ne fa su fita da wannan addini su yada shi a waje wajen jaziratul arabiya to kuma mutane na farko da ya kamata a fara da su sune na kusa قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة wannan kuma shine umurnin Allah wadanda suke kusa da ku ku fara yakar su kafin ku je nesa to shine sayyidina Abubakar ya tashi cikin mutane yana neman shawarar su me suke gani dangane da tura dakarun musulunci zuwa yankin Roma su je su yada musulunci in sun ki a yake su yace faqala al-alba'u ma indahu masu zurfin tunani masu hangen nesa kowa ya faɗi abin da ke gurin sa na ra'ayi da fahimta gurgudun yanda yake gani thumma stazadahum abubakar abubakar ne bai samu gamsuwa ba dangane da shawarwarin da suka bashi sai ta neman ƙarin shawarwari babu wani mai shawari ba wani mai shawari faqala yake ce yace musu ma tarauna me kuke gani kam akan tura dakarun nan da nake so ne na musulunci kuna ga ya dace kuna ga ya cancanta in tura su yankin rumawa su je su yada musulunci faqala usman take sai sayyidina usman yace inni ara annaka nasihun li ahli hadha ad-din shafiqun alaihim yace ni yadda nake gani ya kai khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai mai nasiha ne ga ma'abota wannan addini ma'ana addinin musulunci ma'ana kai mai nasiha ne duk wani alkhairi da wannan al'umma take fatan samun sa kai mai kokarin kai kawo ne wajen ganin ta samu wannan alkhairi sawawun alkhairi na duniya ko kuma na lahira sannan kuma kai mai jin kai ne da tausayi a gare su saboda haka ba za ka tura su inda za su je su halaka ba ba za ka yi musu keta ba ba za ka musu turin je kaka mutu ba saboda sayyidina Abubakar yana ga kamar ya tura su ko kar ya tura su me ake gani to shine sayyidina Usman ya bashi wannan shawara cewa ai kai mutun ne mai nasiha ma'ana mai dora wannan al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a turbar da za ta tsira kai mai kokarin kai wannan al'umma ne tudin mun tsira kuma kai mai jin kai ne ga wannan al'umma kai mai tausayi ne ga wannan al'umma wannan shaidar da sayyidina Uthman yayi wa sayyidina Abubakar yace fa idza ra'aita ra'ayan li'ammatihim salahan fa'tazim ala imdahi fa innaka ghairu dhanin yace idan har kaga ra'ayin mafi yawa ya karkata akan ka tura waɗannan dakaru yankin rum din to kawai ka kudir aniyar haka din ka aiwatar da haka saboda kai ba abun zargi bane ba abun tuhuma bane a gurin mu in har ka aiwatar ba wanda zai fito na fito da kai ba wanda zai ce maka me yasa ba wanda zai tanka maka fa qala Talha wa Zubair wa Sa'd wa Abu Ubaida wa Sa'id ibn Zaid ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم صدق عثمان ان سيدنا عثمان yayi wannan maganar sai wadannan zaratan sahabbai na farko Talha mun san Talha yana cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna mutane 10 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka musu bishara da aljanna nabiyu zubair zubair shi ma yana cikin mutane 10 cikin sahabban manzon Allah da aka musu bishara da aljanna nauko sa'ad sa'ad dan abi waqas shi ma yana cikin mutane 10 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu bishara da aljanna naudu abu ubaida ibn al-jarrah shi ma yana cikin mutane 10 da aka musu bishara da aljanna nabiyar sa'id ibn zaid wadannan mutane guda biyar duka suna cikin mutum 10 da aka musu bishara da aljanna da wasu daga cikin wanda suka halarci wannan majalisi daga muhajiruna da ansar Allah da su suka ce maganan da sayyidina Usman ya faɗi gaskiya ce kenan sun karfafi ra'ayinsa sun karfafi shawarin sa da ya ba sayyidina Abubakar cewa sayyidina Abubakar in har ya ga kawai zai tura waɗannan dakaru ya tura su ba wanda zai tuhume shi duk abin da yayi ba wanda zai ce masa me yasa saboda an san ba zai yi ƙetawa al'umma ba an san ba zai yi kisan mummukewa al'umma ba wannan shawari na farko kenan kuma sai sayyidina Abubakar ya karbi wannan shawari ya aiwatar da shi ya tura dakaru zuwa ga yankin Rum to wannan me ba sayyidina Abubakar karfin gwiwan tura waɗannan dakaru saboda wannan nagartacciyar shawari da wannan nagartaccen shawari da ya samu daga sayyidina Uthman Allah yarda da shi kuma zarata cikin sabon manzon Allah suka mara masa baya to sai misali na biyu cikin misalai na shawarwari da sayyidina Uthman ya ba wa sayyidina Abubakar kuma ya karbi shawarin yace walamma arada as-siddiq an yab'atha waliyan ila al-bahrain istashara ashaba lokacin da sayyidina Abubakar yayi nufin tura gwamna zuwa ga garin Bahrain domin ya je ya wakilce shi a can bai yi gaban kansa ba bai ce wani na ayyana ka kai ne gwamna tafi Bahrain ka je ka jagoranci Bahrain bai yi haka ba istashara ashabahu sai nemi shawarin waɗanda suke tare da shi na kusa da shi makusantansa sai na Abubakar ya nemi shawarin shi to da ya nemi shawarin su fa qala Uthman sayyidina Uthman shine mutum na farko da ya fara ba da shawara sai yace ib'ath rajulan qad ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilaihim fa qadima alaihi bi islamihim wa ta'atihim wa qad arafuhu wa arafahum wa arafa bilada sayyidina Uthman sai ba da wannan shawari yace ib'ath rajulan qad ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ilaihim ka aika mutumin da da tun zamanin manzon Allah ma manzon Allah shi ya tura musu a matsayin gwamna kai ma ka tura shi saboda lokacin da manzon Allah ya tura shi zuwa gare su ya zo wa manzon Allah da labarin musulunta su shine yace fa qadima alaihi bi islamihim wa ta'atihim wanda ya zo wa manzon Allah da labarin musuluntar mutan Bahrain manzon Allah tura wannan sahabi garin Bahrain ya je ya jagoranci garin ya yada musulunci ya tafi bai jade ba sai ya dawo Madina yake ba annabi labari ai duk mutan Bahrain sun musulunta sannan kuma sun yi da'a 100 bisa 100 sun sallama duk ka'idoji da aka gindaya musu da abubuwa da aka zo musu da su na karantarwa addinin musulunci duk sun karba hannu bibbiyu sayyidina Uthman ya ce to ka tura wannan mutumi wanda dama shi manzon Allah ya tura kuma sanda manzon Allah ya tura shi ya zo manzon Allah da labarin musuluntar mutanen wannan gari da kuma da'a su sannan wa kad arafuhu wa arafahu ya san mutanen garin su ma sun san shi kaga yanzu idan ya je jagoranta su abun ba zai masa wahala saboda ya san wani irin al'umma zai jagoranta domin idan za a ayyana ka ka zama jagora cikin al'umma abun zai zo maka da sauki in ka san al'umma ka san dabi'unta ka san yanayinta ka san yanda zaka gudanar da jagorancin ka cikin ta sabanin in baka sani ba kana buƙatar mataimaki da wanda zai haskaka maka to shi wannan dama tun zamanin manzon Allah yayi jagoranci a gurin ya san mutanen su ma sun san shi sannan ya san garin abun ba zai masa wahala ba wane ne wannan sahabi shine al-ala ibn al-hadrami al-ala ibn al-hadrami shine wanda dama tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tura shi zuwa ga Bahrain a matsayin gwamnansa to shine a nan gurin sayyidina Uthman Allah yarda da shi yake ba da shawari wa sayyidina Abubakar dangane da gwamnan da ya fi cancanta a tura shi ya je jagoranci Bahrain shine al-ala ibn al-hadrami saboda manzon Allah ma da ma shi ya tura kuma ya san garin farin sani ya san mutan garin su ma sun san shi saboda haka jagoranci a garin ba zai masa wahala ba to sayyidina Abubakar sai gamsu da wannan shawari na sayyidina Uthman ya karba sai tura al-ala ibn al-hadrami zuwa ga Bahrain yace ka je ka zama gwamna na garin Bahrain wannan misali na biyu kenan cikin jerin misalai na shawarin sayyidina Uthman da ya ba wa sayyidina Abubakar kuma ya karba yayi aiki da su sai misali na uku cikin shawarwari da sayyidina Uthman ya ba wa sayyidina Abubakar ya karba yace walamma shtaddal maradu bi Abi Bakr radiyallahu anhu استشار الناس في من يحبون أن يقوم بالأمر من بعد لوكتن دا رش الله فيها أننت وسيدنا أبو بكر الله يرجدش استشار الناس سيني مشاور متر في من يحبون أن يقوم بالأمر من بعد دنجني دا وند سيكيسو يجب أن تونن الأمر ندا ورنتر الأمة باير رسوارك idan yanzu da jinya ta tsananta sayyidina Abubakar yana ga kamar rai zai yi halin sa kamar zai koma ga Allah to sai yake shawartar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewar wane ne suke ga yafi cancanta ya jagorance su a bayan ransa fa asharu bi Umar da yawa daga cikin waɗanda sayyidina Abubakar ya shawarta sai suka bashi shawarin sayyidina Umar cewar shine yafi cancanta ya zamanto jagora na al'umma musulmi bayan rasuwar sayyidina Abubakar wa kana ra'ayu Uthman fi Umar to shi ma sayyidina Uthman yana cikin wadanda sayyidina Abubakar ya shawarta shi ma ra'ayin sa yana kan Umar lokacin da sayyidina Abubakar ya shawarce shi Uthman wa kake ga yafi cancanta ya zama jagora bayan Allah ya dauki rayuwata Sayyidina Uthman sai ya ce Umar ga lafazin da Sayyidina Umar Uthman yayi lokacin da ya bijiro da shawarin sa kan cancantar Umar ya zama jagora bayan rasuwan Sayyidina Abubakar yace Allahumma ilmi bihi anna ilmi bi anna sariratahu khairun min alaniyatihi wa annahu laysa fina mithlu wannan shine lafazin Sayyidina Uthman a lokacin da yake ba Sayyidina Abubakar shawari dangane da wanda yafi cancanta ya zama jagora bayan rasuwar Sayyidina Abubakar yace Allahumma ilmi bihi yace ya Allah ka sani cewa yanda na san Sayyidina Umar anna sariratahu khairun min alaniyati lalle abin da yake boyewa na alheri abin da yake boyewa na nagarta shi yafi yawa sama da abin da yake bayyana kenan duk wani nagarta da zaka gani a bayyane daga sayyidina Umar abin da ya boye na nagartar tafi wanda ya bayyana din yawa wannan shedar da sayyidina Uthman ya masa ce yace wa annahu laysa fina mithluhu kuma lalle fa inda al'amarin yake cikin mu babu wanda yake kwatan kwacin sa wajen cancanta da jagoranci wajen karfin imani da takawa wajen adalci saboda haka ina ga ka sanya shi ya zamanto wanda zai maye gurbin ka bayan rasuwarka wannan shawari ne da sayyidina Uthman ya ba sayyidina Abubakar dangane da wanda yake cancanta ya maye gurbin sayyidina Abubakar bayan rasuwarsa fa qala Abubakar sai sayyidina Abubakar yace yarhamukallah Allah maka rahama kenan addu'a ya masa ta jinjina saboda me ya ji dadin shawarin da ya bashi ya ji dadi sayyidina Abubakar ya ji dadin shawarin da sayyidina Uthman ya bashi sai masa addu'a na Allah ya masa rahama yace wallahi law taraktahu ma adattuka yace na rantse da Allah da a ce zan bar sayyidina Umar ban ayyana shi a matsayin wanda zai maye gurbi na ba wajen jagorantar musulmi da zan tsallake shi to ba zan tsallake ka ba ma'ana inda ban zabe shi ba na ayyana shi a matsayin wanda zai zama jagora bayana to kai din ko ba zan tsallake ka kenan in ba shi ba dama kai ne inji sayyidina Abubakar to waɗannan misalai guda uku ɗan uwa sun fito mana da irin shawarwari da sayyidina Uthman Allah yarda da shi ya bawa sayyidina Abubakar a lokacin jagorancin sa kuma duka ya amfana da su wannan kaɗan ne daga cikin shawarwarin suna da yawa a lokaci ba zai ba da dama a kididdige su ba shi yasa shi ma mawallafin littafin ya kawo guda uku kawai a babin misali to wannan abu na farko kenan dangane da gudunmawa da sayyidina Uthman ya bayar zamanin khalifancin sayyidina Abubakar Allah ya da su gaba daya sai abu na gaba abu na biyu kenan daga cikin rawa da sayyidina Uthman ya taka a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar shine ya ciyar da dukiya maƙudai a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar in ba a mance ba zamanin manzon Allah ma ya ciyar da dukiya mai yawa ya sayi rijiya wacce ruwanta yafi kowane ruwan sauran rijiyoyin garin Madina daki ya sado karfi sabilillah ga wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo fita yakin Tabuka ya kashe maƙudan kudade wajen shirya mayaka aka zo masallacin annabi ya cika saboda adadin masu shiga musulunci ana da buƙatuwa zuwa ga ƙara girman masallacin ya fidda maƙudan kudade ya sayi fili aka ƙara to kaga nagartar sayyidina Uthman ta fiskar ciyar da dukiyar sa bata takaita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ba gashi har a zamanin sayyidina Abubakar Allah ya dade shi wannan riwayar da zamu karanta ta za ta fito mana da yadda sayyidina Uthman Allah ya dade shi ya ciyar da dukiya mamakon dukiya dan tallafawa fakirai talakawa miskine a wani lokaci wanda yake matsanancin lokaci riwayar ta Abdullahi dan Abbas ce Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya amma riwayar na kula cewar tana da tsayi kwarai da gaske a ɗan mintuna 4-5 ba za su ishe mu wajen karanta wannan riwayar ba wacce za ta fito mana da yadda sayyidina Uthman Allah ya yarda da shi ya ciyar da dukiya wacce take mai tarin yawa dan tallafawa nakasassu talakawa fakirai miskine a matsanancin lokaci a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar ina ga zamu jinkirta karanta wannan riwayar har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa majalisi na gaba insha Allah sai mu samu damar karanta riwayar a sake amma yanayi na lokaci ba zai bamu damar karanta ta a yanzu ba sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh